بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبو دغوديا قال الله سبحانه وتعالى ليساك هدمو وأن سافيا talahadi 5 ga watan Rajab shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 4 ga watan 5 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A yau cikin ikon Allah za mu ci gaba da darussa musamman wannan na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum, wanda aka saba yin sa a irin wannan safiya ta Lahadi. Muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka cikin abin da muke karantawa da wanda za mu karanta. Allah ya amfanar da mu, Allah ya kimsa mana darussan da suke cikin wannan rayuwa tafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafin darasin da muka yi na ƙarshe, ko kafin wannan darasi, a darasin ƙarshe mun tsaya inda malam ke bayyana mana wato magana akan ghazwatu Khaybar, yaƙin Khaybar, wato yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da Yahudawa, wanda shine kamar kace yaƙin ƙarshe na tumɓuke Yahudawa da suke zaune wato a ariyar Madina. Duk da cewa Khaybar ba a cikin garin Madina bane, wanda suke cikin garin Madina an yi magana a kansu mun gama a baya, su Banu Quraiza, Banu Qainuqa, Banu Nadir. Yanzu abin da za mu ji shi ne magana a kan wato yaƙin Khaybar. Kuma mun ma fara ta bayyana mana lokacin da aka yi yaƙin da sababin yaƙin fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan wuri, da adadin rundunar musulmi, da kuma ƙoƙarin da Yahudawa suka yi na haɗuwa, ko munafiƙai suka yi don su haɗu da Yahudawa a tattauna a ga yadda za a ƙarfafi juna wajen yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi, sai hanyar zuwa Khaybar da abubuwan da suka auku a kan hanya ɗin, sai kuma rundunar musulmi har zuwa ganuwar garin Khaybar, da kuma irin gine-gine na tsaro wanda ake ce mahusun, wanda su Yahuda suka gina a Khaybar. To bayan wannan ne za mu tashi inda yake cewa mu'askarul jaishil islami, haka yake ko ga wanda suke bi a littafin. A sansanin rundunar musulmi, a ina ne musulmi suka yi rundina, aiko rundunar musulmi ta yi sansani lokacin da aka taho zuwa Khaybar? A nan ne za mu tashi. Ya ce wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabata, hatta ikhtara li mu'askarihi manzilan, har ya zabi wani muri, wani masauki, wani zango domin ya zama shine sansaninsa. Fa atahu Hubab ibn al-Munzir, sai ɗaya daga cikin sahabbai radiyallahu anhum, ana ce masa Hubab ibn al-Munzir, yazo. Fa qala, sai ya ce, ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ara'aita hadha al-manzila anzalakahu Allah, ina tambayar da Allah, wannan wuri da kace mu zauna mu yi sansani, Allah ne yace mu zauna a nan, wahayi ne aka yi daga Allah, am huwa ar-ra'yu fil harbi, koko dabarar yaki ce? Qala, sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace, bal huwa ar-ra'yu, a'a ba wahayi bane, amma dabara ce ta yaki, ra'ayi ne na ga ya kamata ya zama haka, cewa nan gurin ya dace mu zauna a nan mu yi sansani. Fa qala, sai Hubab ibn al-Munzir yace, ya rasulullah, ya manzon Allah, inna hadha almanzila qaribun jiddan ni ana wa ganin wannan wurin yayi kusa sosai min hisni nata daga wato makanga matsara da ake cewa hisn mun magana a kanta a baya ko wurare da su yahuda suka gina za a samu dutse ne sai a gina wata ganuwa ko wata katanga mai karfi shi kansa hawa kan dutsen yana da wahala ai na baku misalin cewa har yanzu ana yin sa za ka ga za a zo saman dutse sai a gina gida ka rasa hanyar da zaka kai zuwa wannan dutse wannan shi ake cewa hisn ba ganuwar garin ake nufi ba ai shi yasa hadisi lissafa mana in ba ku manta ba irin wannan hisn hisn ya lissafa mana kimanin guda bakwai ko da inda kowanne yake to ai akwai wata area da ake ce mata naqa a Khaibar din sunan area ne sunan wuri ne to anan akwai wasu daga cikin irin waɗannan wato wurare da aka gina su aka ba da matsara da makara ko makari ga su yahudawa to sai yake cewa shi Hubab ibn al-Mundhir ya Rasulullah in muka zauna a wannan wuri muka yi sansani ai yayi kusa sosai daga area nan da yake waɗannan sansani na waɗannan mutane ke ciki yace wa jami'u muqatili Khaibar fiha dukkan mayakan yahudawan Khaibar duk suna cikin wannan wuri in muka zauna nan mun yi kusa da su kuma tunda su a katange suke mu kuma a filin Allah muke kun fahimci abin shine tunanin Hubab ibn al-Mundhir yace wa hum yadruna ahwalana su suna sanin halin da muke ciki saboda mu a fili muke fetal za su leko ta saman katangan nan su ga yadda muke wa nahnu la nadri ahwalahum mu ko ba mu san halin suke ciki ba saboda a tsare suke wasihamuhum tasilu ilaina kibaudin su za su zo gare mu saboda suna ganin mu a filin nan ga mu kuma kusa in suka harbo kibiya za ta zo gare mu wasihamuna la tasilu ilaihim mu ko kiban mu wato kibiyoyin mu ba za su kai zuwa gare su ba wala na'manu min bayatihim ba kuma ba mu da aminci daga abin da za su iya kulla mana na makirci cikin dare shine bayat yau kullin makircin dare muna bacci cikin dare su ko suna wato a zagaye a cikin wannan gini nasu ba za mu san me za su iya kulla mana ba ina fata muna ganewa sai ce wa aidan kuma dai har yanzu ya rasulullah hadha bainan nakhilat wannan inda muke nan a tsakanin bishiyar dabino suke wa makanun gha'ir kuma wuri ne a babboye wa ardun wakhima kuma sannan ƙasa ce wadda yanayinta ba shi da daɗi ba wurin daɗin zama ba ne law amarta bi makanin khalin an hadhihi almafasid nattakhibuhu mu'askara yace ina ma zaka bada umarni mu koma wani wurin wanda babu waɗannan matsalolin da na ambata dan mu rike shi a matsayin sansani qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-ra'yu ma asharta ra'ayi shine abinda ko ma'ana ra'ayin da ya kamata mu yi yanzu shine abin nan da kace ayi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga ra'ayinsa ya sauko zuwa ga ra'ayin Hubab ibn al-Mundhir ba dan Hubab ibn al-Mundhir ya fi shi ilimi ba amma saboda me saboda dabara ce ta yaki dabarar yaki wanda ba wahayi akai ba to magana ce ta dan adamtaka da kuma irin ilimin da ke wurin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki yakan nuna masa mu'jizozi a wurare da yawa a gun yaki kamar da zamu zo mu gani anan a cikin darasin da zamu karanta a yau din nan akwai wasu abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ne saboda Allah ya gaya masa amma to duk abin da ba a gaya masa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba wannan ɗaya ne daga cikin wuraren da ke nuna mana cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibin komai da komai ba in an ce ya san gaibi ma'ana da abin da aka yi masa wahayi da abin da ba a yi masa wahayi ba duk ya san shi kaga kenan ya daidaita da iliminsa da na Allah wannan ko ba haka bane Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani ya gaya mana qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace duk wanda ke cikin sammai da ƙasa kaga hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nassin alqur'ani ne wannan kace musu babu wanda ya san gaibi a cikin mutanen da ke cikin ko mutane ko aljinu ko mala'iku wanda ke cikin sama ko wanda ke cikin ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala akwai dai abubuwa da dama da suke nuna wannan to anan babban darasin da ke ciki shine shugaba idan ya zabi ra'ayi wani yazo yake ce masa a cikin mabiya ni ko ina ganin da kaza akai musamman ya biyo masa ta irin wannan ladabi kun ga ladabi ne da girmamawa da komai ba cewa a'a ya rasulullahi wannan abun naka fa gaskiya ba haka yake ba ba haka yake kamata ai ba haka bane wannan ba hanya ce ta tarbiya mai kyau ba sai ce ya rasulullah farkon tambayar sa shine ita ce wannan wahayi ne ko ba wahayi in wahayi ne ya san daga Allah Allah ko baya yin abin da zai za a ce ba haka yake kamata ai shi ba mun fahimci abin dan haka sai da ya tambaya in wahayi ne to na sallama domin nasarar yaki da rashin sa ko da rashin ta yana da alaka ne da ilimin Allah subhanahu wataala in ilimi na Allah ne to shikenan an gama magana ko mun ko dabarar mutayi ko dabarar mutubce ba to in Allah ya ce abu kaza za a yi tai amma in aka go fagen dan adamtaka abinda wani zai kawo tunanin sa wani ya kawo ra'ayin sa sai a kawo abinda la'alla yafi shine daidai fiye da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a matsayin sa na dan adam ba mai isar da sako ba ina fata kun gane wannan in ana zancen a matsayin sa na dan adam ai akwai wurare da yawa da Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa da kaza akai ba kaza ba wani abun a dauke shi kaman zargi wani kuma ba zargi bane amma nuna wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa abu kaza da ya zartar to ba haka ya kamata ai ba domin Allah subhanahu wataala shi yafi sanin maslaha fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wasu abubuwa ai wannan ina jin ba ku da rikici akan sa ko to irin sa ne kawai wannan ya auku ya tambaye shi wannan wahayi ne akai maka cewa mu sauka mu sansani a wannan wuri ko kuwa ra'ayi ne kake gani a dan adamce yace a ra'ayi ne idan akwai abin da yafi wannan ku ba da shawara ba matsala shine kamar abin da ke nufi da aka kawo wannan shawara kuma yaga cewa eh lalle hakika wannan abin da ka ambata na matsaloli in muka zauna a wannan wuri haka yake akwai su don haka mu tashi mu je inda ka ambata mu je wani wuri din thumma tahawwala ila makanin akhar sannan sai ya ciru daga wannan wuri zuwa wani wurin daban sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan sai sai at-tahayyu lil qitali wa bisharatil fath sai magana shirin yin yaki din kintsi da aka yi domin a fara yaki da kuma bushara ta cewa za a ci nasara to kun ga busharar cin nasara daga ina take daga Allah haka tunda Allah madu annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya faɗi cewa Allah ne ya bashi labarin cewa za a ci nasara a wannan yaki wannan ya isa cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa wanda ba mu sani ba to gaya masa ake Allah ne yake gaya masa don haka ba ɗaya muke da shi a wajen ilimin mu ba Allah yana gaya masa abin da baya gaya mana kuma da ma shi yasa yake annabi ne shi manzo ne shi amma duk abin da ba a gaya masa ba haka aka bar shi kamar da kowane dan adam zai tsari irin nasa yanzu kamar misali raban kwana da yake fadin cewa gashi ya raba kwana a gidansa dan tsakanin matansa amma maganar soyayya ta zuciya bayan ya gama raba kwanan sai yake cewa ya Allah ga abin da zan iya na raban abin da yake shine haƙina amma akwai abin da ba haƙina ba ba zan iya ba yafi ƙarfi na wanda kai a hannunka yake shine soyayya ta zuci soyayya ta zuci ka ji kana son wannan mata sama da wannan mata ba a hannunka yake ba Allah ne yake sawa saboda wasu sabubba din sai ka ga mutum yafi son wata matar akan wata amma bayyana wannan a nuna ayi rashin adalci shine laifi mun gane wannan amma mutum ba zai iya mallakar ya zama cewa soyayya irin yadda yake wa wance haka yake wa wance ba wannan duk dan adam ba zai iya wannan ba Allah ne kuma ya gaya mana shi ma a Qur'ani walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i ai bi ma'ana fil hubbi fil mahabbati alqalbiyya walau harastum duk irin kudayin da kuka yi dan ku nuna adalci tsakanin wannan da wannan to ba za ku iya ba dole ka ji cewa akwai wanda tafi kwantar maka da rai ka fi so sama da wata amma a zahiri kar a nuna a aikace lalle a tabbatar da adalci wannan shine shari'ar musulunci to kun ga ashe kenan akwai inda dan adam ba shi da wani iko ba wani abu da zai iya har ko da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda me nan ana magana ne a dan adamtakar sa ba a matsayin wato manzanci da isar da sako ba in isar da sako ne to Allah yana cewa Allah ne yace me kaza to shikenan maganar kowa ta tashi Allah ya sa an fahimta wannan kuma ba tuhuma bace ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wai a'a ya za a ce annabi bai san gaibu ba in dai zaka girmama alqur'ani maganar alqur'ani ita ce gaskiya to Allah ne ya faɗi cewa babu wanda ya san gaibi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da zai zo ya faru nan gaba to yana cikin wahayin ne da Allah ya masa ba wai za a ce a'a duk abin da zai faru nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi ba ko kuma abin da ke bayan idansa abin da ke gaban wani gini ya san shi ba wannan ba haka bane amma in Allah ya gaya masa to ya san dashi a yanayin da mu ba mu sani ba ko sahabbai da suke tare da shi a wancan lokaci ba su sani ba ai mun karanta a baya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo banun nadir ya zo ya tattauna da su akan yadda za a biya diyar wani da aka kashe ko ya zauna a gindin katanga yana jiran su yanke shawara sai suka yi shawarar su je ho masa dutse a sama ta sama su kashe shi Allah subhanahu wataala ya aika mala'ika ya gaya masa ya tashi yace a tashi daga wannan wuri sahabban suna zaune ba su sani ba a gun sahabbai wannan ilimin menene gaibu ne amma a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gaya masa din nan ba gaibu bane dan haka akwai abin da Allah ke gaya masa bai gaya wa kowa ba wannan saboda shine fiyayyen halitta kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda ba a gaya masa ba to yadda wani bai sani ba haka shi ma bai sani ba amma kuma in aka tashi fada sai shi za a gaya wa ba a gaya wani ba saboda me saboda shi din shine yafi kowa kun bai wannan abu insha Allah amma idan ka ce komai Allah ya sani annabi ma ya sani to nan kuma baka yi wa Allah adalci ba baka girmama Allah ba mun gane wannan kuma Allah ya fada a Qur'ani duk wanda ke zaune a sama duk wanda ke zaune a ƙasa ko mala'ika ne ko aljini ko mutumi to bai san gaibu ba banda Allah ba wanda ya san gaibi to wannan maganar ita ce gaskiya ko kuwa yadda kai kake gani mun fahimci abin yawa maganar Allah ita ce gaskiya duk yadda kake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkanmu muna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma maganar abinda Allah ya faɗa dangane da shi ita ce girmamawa gare shi idan ka kawo maganar da ta ƙaryata ta Allah ka ce ta Allah ba haka take ba taka ce haka saboda ka ce wai ai kai taka ce ta girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kana cewa Allah ne bai girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan ku kaga kai rashin ladabi alal aqalla abinda za a ce kenan kai wa Allah rashin ladabi Allah kuma ba daidai bane ai masa rashin ladabi Allah subhanahu wataala ya ba mu adalci to mu je sai ki cewa walamma kanat lailatu ad-dukhul haka ne ko yayin da daren shiga Khaybar din yayi waqila wasu kuma suka ce bal ba'da iddati muhawalatin wa muharabatin wannan ya auku ne bayan muhawala an ce muhawala gwaji ka gwada abu ka gani kai kokari shine bayan kokari da kuma wani yaki an yi wasu yaƙe-yaƙen kafin a kai ga shiga Khaybar to bayan an yi waɗannan wasu kuma suka ce a'a bayan an gama jira lokacin da zamanin shiga Khaybar din yayi me ya faru قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa ya kawo wannan sabani saboda akwai tattaunawa mai tsawo dangane da yakin Khaybar shin lokacin da aka bada tutan nan wanda zamu ji labarin bada tuta ta yaki da tutar a ina take tun farkon fitowa domin tutar a Khaybar din ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ita ba daga Madina bane da aka fito annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai bada tutar yaki akwai riwayoyi ingantattu da tutar tana hannun Abu Bakar ta zo hannun Umar radiyallahu ta'ala an bayan an yi wasu yaƙe-yaƙen a nan Khaybar din kafin wato akai gan inda za a yi waɗannan katangu ko matsara da waɗannan mutane suka yi da aka zo inda za a shiga wannan wuri shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani kiran daban dan ya bada bushara kuma ga cewa yadda za a yi yaƙin kuma za a ci nasara a cikinsa kuma ga wanda za a baiwa wannan tutar yaƙi da fatan mun gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Gobe insha Allah zan bada tutar yakin nan, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga wani mutumi, rajulan, wani mutum, siffar mutumin ita ce yuhibbu Allah wa rasuluhu, yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan labari ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi dangane da zuciyar wannan mutumin, cewa wannan mutumin yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, to dai gefen kuma da yafi ma kowanne muhimmanci shine Allah din da manzon Allah su ma suna san sa. Allah na san sa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana san shi. Yaftahu Allah ala yadayhi, a hannunsa ne za a ci nasara a wannan yaki, shi wannan mutum. Kun ga fa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya irin wannan zance, ai za a yi ta tattaunawa, wane ne wannan, wane ne zai samu wannan babban rabo. Aka yi ta tattaunawa ku cikin dare, wa kake gani za a ba wannan, wannan yace wani za a ba, wannan yace wani za a ba, wannan yace Allah sani ne, kowa yake ta fata. Har a ranar ne Sayyidina Umar yake cewa, tunda nake a duniya ban taba fatan shugabanci ba sai wannan ranar, ma'ana ban taba neman ina ma ni ne shugaba ba irin wannan rana. Sauran ranaku yana kyamar a ce an bashi shugabanci, ba kwaɗayin shugabanci ne a zuciyarsa ba, amma faɗin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare yake cewa gobe, gobe in Allah ya kai mu tutan nan ta yaki, zan dauke ta da hannuna in miƙa ta ga wani mutum, mutumin nan yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yana san sa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san sa, kuma wannan yakin za a ci nasara akan sa, kuma shine sababin cin nasarar yakin. Kaga kuwa ai ba zai so wannan ba, yace har ban taba fatan in zama shugaba ba irin wannan rana. To me ya faru? Falamma asbaha, haka ne ko, yayin da yawayi, falamma asbahan nasu, da mutane suka wayi gari, غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سي سكاي سمكو زوا غون منزل الله صلى الله عليه وسلم انا واي ورغري كوا سي تفي كلهم يرجو ان يعطاها كوني daga cikin su yana fatan ina ma ya samu wannan tuta ina ma shi za a bai wannan tuta faqala take annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma ba su dama su tattauna a tsakanin su waye za a bai wa ba sai yace aina ali ibn abi talib, ina ali dan abi talib radiyallahu ta'ala anhu. Fa qalu, sai suka ce ya rasul allah, ya manzon allah, huwa yashtaki aynai, ai idan sa na ciwo, yana can a masaukin sa idan sa na ciwo. Duk a khaybar in aka yi wani ba wai gida aka je aka kira shi ba, khaybar kilomita 176 tsakanin ta da madina, dan haka an riga an taho an yi sansanin nan, kowa yana tantin sa. Da aka zo shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce washe gari zan bada tuta kaza da kaza da kaza, sai ce ina Ali, sai aka ce ai yana can a masaukin sa idan sa na ciwo. Mun fahimci abin? Qala, sai yace fa arsilu ilayhi, ko aika masa ku ce ina neman sa. Fa uti bihi, sai aka zo da shi. Fa basaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi aynihi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tufi a idan sa, ya tofa yawo daga bakinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam a idan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an, wada alahu, kuma yi masa addu'a ya roki Allah, Allah ya warkar da shi. Faburi'a ko fabari'a, shikenan sai ya warke take a wurin nan, ba a jira maganin yayi aiki ba, ko maganin shine wannan addu'ar da aka yi take a wurin sai waraka ta zo. Ka allam yakun bihi waja'un, kawai kamar ma bai taba yin ciwon ba, kamar babu ciwon idan kwata kwata, sai abu kawai ya auku, ido ya warke. Fa aqahu arrayata, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki tutar yakin nan sai ya mika masa. Fa qala, sai yace ya rasulullah, sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi Ali radiyallahu ta'ala anhu, shi ya rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana, zan yake su ne har sai sun zama kamar mu. Qala, sai yace unfud ala rislika, ya hankali mana, eh tafi a hankali, hatta tanzila bi sahatihim, har sai ka sauka a farfajiyar su inda suke. Thumma du'uhum ila al-islam, sannan ka kira su zuwa ga musulunci. wannan su waye da aje gare su yahudawa ne yahudawa ne ba musulmai ba kuma akwai yarjejeniya ma da tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ne suka warware ta wannan ya nuna mana duk inda za a je yaki za a yaki wasu kafirai to ba haka kawai ake kaiwa harin ba sai an kira su zuwa ga musulunci a kira su zuwa ga musulunci in sun ki karba sannan sai ayi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan wuri wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi sannan kuma ka ba su labarin abinda yake kansu na wajibi na haƙƙin Allah a cikin addini fa wallahi domin kuwa ni na rantse da Allah la'an ba li'an bane lamun ba ta ta'lili bane la'an ne lamun ta lamul amri ba lamul amri bake lamun ta ƙarfafawa lamun ce asalinta ana zuwa da ita don ƙarfafa zance don haka ba kasra zaka yi mata ba fataha zaka yi mata la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan a ce Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mutum daya bika ai bi sababika bi sababi da'awatika wannan ba'un sababiyya ce saboda da'awar da kai wani mutum daya ya shiryu to wannan khairul laka shi yafi alheri gare ka min an yakuna laka humrun na'ami a ce kana da jajayen raƙuma humru jam'in ahmar ne humur don haka humrun na'am na'am ba ni'am bane in ka ce ni'am jam'in ni'ima na'am kuma ana nufin dabbobi raƙuma da fatan mun gane to a wurin balarabe jajayen raƙuma sun fi kowace dukiya tsada saboda shi ne ake ji da shi a wancan lokaci shi yasa ya misalta al-imamu an-nawawi a sharhin sunan hadisi yana cewa wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tana kwatanta ladan duniya da ladan lahira bane a'a ana buga misali ne ta karibi dan a kusanto maka da girman abu da darajarsa dan a kwadaitar da kai in ba haka ba ladan da za a biyo mutum a lahira saboda ya shiryar da sakamakon amana sakamakon da a wasa wani ya shiryu a lahira za a ba da shi ladan lahira kuwa ba a kwatanta shi da na duniya mun gane wannan wajen asalinsa amma takribi ne dan a kusanto maka da fahimta ba wai jajayen raƙumin ake nufi ba a'a kamar yadda a duniya babu abin da kake gani mai daraja mai muhimmanci na duniya na dukiya irin jajayen raƙuma to ya abinda za a baka sakamakon in wani ya shiryu a hannunka yafi wannan ma'ana dama kuma yafi shi qadaran wa kimmiyatan wa darajatan Allah mu dauke samun fahimta don haka wannan shine asalin wannan hadisi da muka ji ana yawan fada kuma da gaske ne cewa duk mutumin da a sababin ka ya shiryu to ladan da zaka samu daga Allah subhanahu wataala yafi dukkan abin da kake kwatantawa na duniya domin da ma ladan Allah guda daya yafi duniya fa da abin da ke cikin ta to balantana ladan da mutum zai samu sakamakon a ce wani ya shiryu a hannunsa wannan yana nuna mana muhimmancin da'awa daga cikin hadisai masu nuna mana girman da'awa in an ce da'awa ana nufin kiran mutane zuwa ga addinin Allah kiran su zuwa ga gaskiya in musulmi ne a kintsa su zama mutanen kirki in kuma ba musulmi bane a ja hankalin su yadda da addinin musulunci su zo cikin sa domin su samu aminci irin na addinin musulunci wannan ba karamar baiwa bace kuma duk wanda Allah madauki ya sanya shi a wannan hanya to ba karamin rabo ko hanyar rabo Allah madauki ya bude masa ba Allah subhanahu wataala ya ba mu damar yin abin da yake shine daidai Allah kuma ya kara mana yawan masu da'awa masu aikata alheri masu kuma kiran zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala Allah ba da kuma ikhlasi badu'ul ma'arakati wa fathu hisni na'im fara yaki da kuma cin nasara da akai a wato makanga ta na'im sunan ta kenan sunan irin wannan ɗaya daga cikin waɗannan gine-gine ne da aka yi a dutse na ba da matsara ga su Yahudawa ɗaya daga cikinsu ana kiransa wato Hisnu Na'im Na'im ɗin ɗaya ne daga cikin sunayen manya-manyan Yahudawa a cikin wato su kafirai to malami yake cewa ammal yahudu amma su Yahudawa fa innahum lamma ra'aw al-jaysha yayin da suka ga rindinar musulmi wa farru ila madinatihim wato sun gudu zuwa garin su tahassanu fi husunihim suka katangu cikin katangogin nasu wannan gine-gine da suka yi wa kana min at-tabi'i kuma abu ne a dabi'ance dama sananne an yasta'iddu lil qitali cewa lalle in suka koma cikin mabuyen nan tasu to fa shirin yaki za su ai wannan ba buƙatar ma har wani ya kokonto to me ya faru yace wa awwalu hisnin hajamahu al-muslimuna matsala ta farko da musulmi suka kai wa hari min husunihim daga waɗannan matsala guda takwas kai ko da muka ce bakwai takwas ne yace huwa hisnu na'im shine wannan na'im shine wanda aka fara kai wa hari wa kana khatt ad-difa'i al-awwal lil yahudi shine front line na defense na tsaro shine ma'ana khatt al-khatt al-awwal layin farko na wato yaki da kuma wato bada makari da tsaro ga su yahudawa in aka ruguza shi to an ruguza na baya shine abin da ke nufi limakanihi al-istirati saboda wato matsayin sa na wato dabarar yaki strategy wannan daga strategic ne larabci ne na zabari kuma kalmar ma haka take ta turancin ce ma'ana saboda wuri ne strategy ma'ana strategic matsayi ne ko wuri ne shi yasa suka zabe shi dan yin yaki in an ce strategy kun dai sani ma'ana wurin da yake ya dace a dabara yafi kowanne wuri dacewa in an lura da maslahar da za a samu a yaki shine ma'anan strategic wuri to wannan wuri haka yake wa kana hadha al-hisnu huwa hisnu mujabil ko marhab kai wannan matsara nan ne matsalar marhab haka yake a rubuce ko haka zaka karanta mimun da fata ra'un da sukuni ha'un kuma da fataha marhab al-baqalu al-yahudi wanda shine jarumin nan ba yahude anan wannan wurin yake ako suna da wani jarumi sunansa marhab a wannan yaki shine shugaban su alladhi kana yu'addu bil alafi ko bil alfi kai wanda karfin zuciyar wannan mutumin a yaki ya kai mutum 1000 shi wannan marhab din mutum ne mai karfin zuciya kuma gwarzo ne jarumi ne sosai a yaki sunansa kenan marhab dan ya kashe adadi mai yawa daga cikin musulmi to zamu ji yadda aka kashe shi kharaja ali ibn abi talib yace ali dan abu talib radiyallahu ta'ala anhu ya fita bil muslimin ila hadha al hisn ya jagoranci musulmi zuwa wannan matsara wada al yahuda ila al islam kuma kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya kira su yahudawa zuwa ga musulunci yace ku zo ku musulunta farafadu hadhihi da'wata sai suka yi watsi da wannan da'awa suka ce ba za su musulunta ba wa barazu ila al muslimin suka fito zuwa ga musulmi wa ma'ahum malikuhum marhab tare da su akwai sarkin su sunansa marhab falamma kharaja ila maidanil qital yayin da ya fito zuwa filin yaki shi wannan mutumin da'a ila al mubaraza sai ce in akwai wani wanda uwarsa ta haife shi yadda ya kamata to ya fito shine ma'anar mubaraza ma'ana in an isa a tare ni haka ya fito قال سلمة بن الأكوى سلمة بن الأكوى رضي الله عنه يسي فلما أتينا خيبر يا عند مكذو خيبر خرج ملكهم مرحب سي سلكين سؤالة مس مرحب يفتو يخطر بسيفه ينا لقتك بن سينا أجي شين يخطر بسيفه يخطر لكسر طاء معنى يرفعه مرة ويضعه مرة أخرى shine ma'anan yakhthiru yana daga takwabin sa yana ajiyewa ma'ana haka ya taho ya daga shi sama ya ajiye ya sake dagawa ya ajiye yana cewa in wani ya isa ya fito yanzu ya tare ni kuga ashe yana ji da kansa sosai har waƙe yake yi yana waka da larabci kun san yahudawa ne amma kuma larabci suke dan me yasa suke larabci saboda rayuwar su a nan wurin take sun dade a wurin in ba ku manta ba abin da muka karanta a baya sun riga hatta al-aus wal khazraj zuwa wuri saboda abin da suka karanta tuntuni a littafan su cewa akwai annabin karshe zai zo a wani wuri mai yawan dabinai sai suka zo suka zabi waɗannan wurare da khaybar da garin madina ba inda ya kai khaybar da garin madina kuma yawan dabinai a area hijaz in kana zancen hijaz in ko ka tafi najd shi ma suna da nasu dabinai din sosai
to shine suka zo suka zauna anan to ga waƙar da yake da larabci ko waƙen da yana cewa qad alimat khaybaru anni marhabu shaki silahi batalu mujarrabu idha alhurubu aqbalat talahabu idan ana yaki da mutum yana wato gurzanta kansa to shine shi ma yake irin wannan sai ce qad alimat khaybaru khaybar fa ta sani duk garin khaybar sun sani anni marhabu cewa ni ne marhabu shaki silahi ai qawiyyu silahi shaki bi ma'an daga shauka shauka ma'annanta quwwa mana wanda yake makamin sa karfa ne batalun kuma jarimi ne shi mujarrabu wanda aka gwada shi ba sau dai ba a wurare da yawa ma'ana mai experience ne shine ma'anan mujarrabu idhal hurubu aqbalat idan yaqi yaqoqi suka tunkaro talahaba to wato ruruwa yake kamar wuta ce tana ruruwa ba wanda ya ise tare shi shine ma'anan talahaba shine asali domin fi'li ne madhi ma'ana talahaba huwa mun gane ban sani kuna fahimtar larabci masu littafi na'am ayi mene idhal hurub idhal hurub aqbalat talahab idan yaqoqi yaqi ya tunkaro shine aqbalat ya taho to ruruwa yake ba faduwa yake ba ma'ana saboda shi gwarzo ne jarimi ne ba matsorici ba in yaqi ya taho a lokacin ma yake ruruwa duk abin da za a yi mun fahimci abin yanzu to shine haka yake ziga kansa kuma amma za mu ga karshen sa fa baraza lahu ammi sai baffana amiru sai ya tare shi baffan wa salamat ibn al-aqwa yau shike ba mu wannan labari shi ma sai ya fito fa qala sai yake cewa qad alimat khaybaru anni amiru shi ma yayi masa raddi a ilin siyakin da yake yi ai khaybar ni ma ta san ni amiru ne shaki silahi batalun mugamiru ni ma mai makami ne mai karfi kuma sannan gwarzo ne mai mugamara in ce mugamara shine ka kutsa kanka duk abin da zai auku ya auku shi yasa akwai idan mutum ana aka ce masa mugamir marar tsoro wanda yake mai wato tsikakke babu abin da yake razana shi in ya tashi kuma kutsawa haka zai kutsa ba tare da damuwa da me zai je ya jiyo ba shine ma'anar mugamiru mun gane wannan shi ma sai ce fakhtalafa darbataini sai suka saba wannan ya kawo sara wannan ma ya kawo sara saran farko wannan bai samu wani ba wannan ma wannan bai same shi ba fa waqa'a sayfu marhabin sai takwabin shi marhab bai hude sai ya auka fi tursi ammi amir sai ya auka kan garkuwa shine turs sai ya sari garkuwar shi amir musulmin kenan wa dhahaba amirun yasfulu lahu sai amir yayi kasa ba a lokacin ya sunkuya haka shine yasfulu lahu wa kana sayfuhu qasiran shi kuma takwabinsa bai kai wancan na wancan tsawo ba shine gajere ne fatana wala bihi saqal yahudi liyadribahu sai kai sara gun wato kafar kaurin shi bai yahudan dan ya same shi faraja'a dhubabu sayfihi sai hannun shi abinan takobinsa shi abinan ya sunansa shi musulmin amiru sai ya juyo fa asaba aina rukbatihi sai ya sami wato ainihin wato tsakiyar guyuwar shi wato musulmi din fa mata minhu take anan ya mutu ma'ana takobinsa ne ya juyo ya kashe shi a cikin riwayar shi yasa nan bai kawo mana ba asalin abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kun ga shi bawan Allah ya takaita mana zancen da akai wannan musulmi har suka taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa batalu amalu amir amiru fa aikin sa ya bace mu a yadda muka gani shi ya kashe kansa ma'ana aikin sa ya bace ya kashe kansa ne dan a ce ya mutu a gun yaki da suka zo su ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce la samsam ba haka bane kun ga wannan shi kuma ilimin daga ina yake Allah ne ya gaya masa domin Allah shi ya san zuciya shine yace wa qala fihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lahu la ajraini ce sam ai lada biyu ma zai samu wa jama'a baina asbu'ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ya tsansa guda biyu ce ai lada biyu zai samu yayi haka innahu lajahidun mujahidun zai samu lada na farko saboda kokarin da yayi shine jahidun mun gane mujahidun kuma shi mujahidi ne zai samu ladan jihadi zai kuma samu ladan karfin zuciyarsa da kokarin da yayi qalla arabiyyun mashabaha mithluhu kadan zaka samu balaraban da ya tafi da wannan abubuwan guda biyu ga karfin zuciya da kokari da ikhlasi sannan kuma ga shi jihadi ma'ana ba dukkan larabawa zaka samu sun samu wannan nasara ba wannan shine asalin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi take dai kun ga wannan bawan Allah anan ya wannan shine sababin rasuwarsa a wata riwayar ba guiwarsa ya samu ba ya samu akhala ne in an ce akhala mun karanta a baya lokacin da muke magana akan Sa'd ibn Mu'adh lokacin da aka harbe shi da kibiya a ina aka same shi na'am yawa aka same shi a dantsan sa a jijiyan nan da nan ne asalin jini yake shi yasa halarabawa suke cewa ran mutum anan yake saboda ba a taba samun mutum a harbe shi a wannan jijiyar da take dantsan sa kaga ya rayu ba mun fahimci abin ta haka wato rayuwar yaki da suka saba har suke cewa wa fiha nafsuhu anan ne ransa yake shi yasa a wata riwayar abin da yazo kenan cewa sai da abin ya juyo ta kubun sai ya sare hannunsa da shi ya samu kuma wannan jijiyar ya sare ta ya zama kuma anan ne rayuwarsa take sai ya fadi take anan ya mutu da fatan mun gane yau to me kenan ya faru sai shi wa yabdu anna marhaban ya bayyana cewa shi wannan marhab bai hude da a ba'da zalika ila albiraz ya sake kira zuwa ga biraz biraz kasa tashkili kasra ne ba buraz ba buraz a larabci musamman a yanzu suna nufin bayan gida biraz kuwa bayyana wato fitowa ai mubaraza yau ila albiraz ya sake kiran wani ya fito marratan ukhra وجعل يرتجز بقوله يناميمت wannan waka da yayi kad alimat khaybaru anni marhabu ila akhiri har zuwa karshen dai abin da ya ambata ya sake memetawa fa baraza lahu ali ibn abi talib to a lokacin sai ali dan abu talib ya fito masa yace ba kira kake a fito ba to gani qala salamatu salamatu ibn al-aqwa yace fa qala ali sai ali shi ma yake fadi أنا الذي سمتني أمي هيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم وفيهم بالساء كيل السندرة في ما سيئل وأن الواقع هو نورزا تكنسا رضي الله تعالى عنه سيدنا علي يكي شوى أنا الذي سمتني أمي هيدرة نيني وأن أواتا تسامن سونا هيدر malamin sun tattauna akan wannan shin wannan suna Haidar laqabi ne ga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an ko kuwa suna ne wasu suna cewa laqabi ne wasu kuma suka ce asalin lokacin da aka haifi sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu mahaifiyarsa ya sunanta wa zai ga mun sunan mahaifiyar Ali ibn Abi Talib da karku ji kunya na'am sunan mahaifiyarsa Fatimatu bintu Asad Fatimatu bintu Asad sunanta kenan Fatimatu bintu Asad to lokacin da aka haife shi radiyallahu ta'ala an mahaifinsa Abu Talib bayan sai mahaifiyarsa Fatimatu bintu Asad sai ta sa masa sunan mahaifinta ita domin mahaifinta sunansa Asad Asad kuma zaki kenan mun fahimci wannan to kuma Haidar ɗaya ne daga cikin sunayen zaki a larabci kun fahimci abin domin zaki a larabci sunansa ya kai dubu in ji malaman larabci suna ɗaya ya kai dubu da ake kiran zaki da shi to daga cikin sunayensa akwai Asad akwai Al-Laythu akwai Birghamu akwai kuma Haidar mun fahimci abin da haka Haidar ko ne ya zama laqabi ko kuma wancan lokacin da mahaifinsa Abu Talib ya dawo shine shi kuma ya sanya masa suna Ali da haka sai ya zama sunan Haidar wanda shine ma'ana Asad mahaifiyarsa ce ta sa masa sunan kuma Ali mahaifinsa ne ya sa masa wasu kuma suka dauka cewa sunansa Ali tun da mahaifinsa abinda ya sa masa kenan Haidar kuma laqabi ne kamar da dai ake sa mutum laqabi mun san dai laqabi mutum yana da suna kuma zaka ga yana da wani sunan daban da aka da yafi shahara da shi wanda a yanzu kuke cewa inkiya ko yau idan mun ka je wuri kana tambayar ina wane ko ina gidan wane sai ka fadi wani sunan in ba haka ba za a gane ba ma'ana akwai suna na asali da ake cewa sunan yanka akwai kuma laqabi to Haidar din laqabi ne ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wanda kuma ma'anarsa shine Haidar ma'ana zaki domin dama Ali radiyallahu ta'ala anhu yana cikin gwarazan mutane wanda kadan ne ilin su marar tsoro kuma sannan wato mai tinkarar dukkan abin da zai zo tare da shi to shine sai yake fadin cewa anal ladhi sammatni ummi Haidara ni ne wanda uwata ta sa min suna Haidara kalaythi ghabati kamar zakin jeji ghabat jam'in ghaba jeji kenan daji laythi kuma dama shi ma dai suna ne na zaki din ma'ana yana tashbihi kamar yadda zakin daji yake karihul manzar ma'ana wanda ganin sa ma ba shi da kyau shine karihul manzar ma'ana manzar din sa ganin sa ba mai kyau bane ai zaki ba kyau ne da shi ba ko amma kuma karfi ne da shi nan kuma ba yana nufin shi sayyidina Ali radiyallahu ta'ala cewa ba shi da kyau bane ba haka yake nufi ba ma'ana yadda kuke ga zaki in an ganshi abun tsoro ake gani to haka yake so sai ke cewa wa fihim bisai kailas sandara zan yi amfani da sa'i in cika musu mudu mudu na asandara asandara kamar yadda sa'i yake ai mun san sa'i me ya sa'i mudun nabi hudu ko mudun nabi shine tafi guda biyu nan hada su na madaidaicin mutum shine sai a ce mudu daya to mudu idan ka hada guda hudu shi ake ce masa'i daya kamar ka sai kwano daya kwanan mu irin na kasuwa akwai babban kwano akwai karami ko to nan karamin shine daidai sa'i daya to wannan yace zan amfani da sa'i amma kuma zan cika musu ma'aunin sandara shi kuma sandara shi ma kilo ne ma'ana makil ne wani abun au ne amma kuma mai fadi sosai suka ce abinda ake nufi da shi ne zan kashe su kisa zari'an wato kisa mai fadi kamar yadda zan kuna gani na kamar haka amma kuma kisan da zan yi babban kisa zan yi shi da abin da yake nufi da wa fihim bisai zan yi amfani da sa'i amma kuma ma'aunin da zan ba su ma'auni ne na sandara shine babban wato abin au wanda yafi sa'i kamar kace zan amfani da sa'i amma awun da zan ba su na daro guda ne ai mun san daro da yafi sa'i shi kuma ko to shine kamar abin da yake nufi Allah sa mun fahimci waƙin wanda bai fahimci kalmomin bai sa alama ya rubuta ma'anonin su yace a lokacin nan fa daraba ra'san marhab fa qatalahu take a lokacin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya daga takobinsa ya aje shi akan wannan bawan Allah bai hude a fa qatalahu take kashe shi thumma kana al-fathu ala yadayhi sannan wannan nasara da aka ci akan yaki ta zama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hannun Ali radiyallahu ta'ala anhu ya jagoranci wannan yaki har aka ci nasara walamma dana Ali radiyallahu ta'ala anhu min husunihim yayin da Ali ya kusa da waɗannan katanga ta su ko matsara ta su ittala'a yahudiyun nan yana komawa bayani can ya gutsa da labarin ne yadda abin ya auku lokacin da farkon zuwan Ali radiyallahu ta'ala anhu da yazo dabda wannan katanga ko kuma bayan an gama da shi wannan shugaban ai an tafi za a shiga cikin kuma a yaki sauran waɗanda suka buye a ciki to da aka je shine ittala'a yahudiyun min ra'sil hisni sai wani bai yahudi ya leko ta saman katangar wannan matsara din wa qala sai yace man anta kai kuma wannan da kazo waye kai fa qala sai yace ana ali ibn abi talib ni sunana ali dan abu talib fa qala al yahudi sai bai yahudin ya juya yake ga yamma dan yan uwansa alautum ko ulinam alautum wama unzila ala musa yace wallahi an hau kanku na rantse da abin da Allah ya saukar wa annabi musa ma'ana yake ga yamma yan uwansa cewa tunda sunan wannan wanda yazo sunansa ali ma'anan ali shine me madaukaki ko to lalle an daukaka akan ku Yahudawa magana ku ta kare na rantse da wanda ya wato na rantse da abinda aka baiwa annabi Musa a matsayin wahayi ina nufin ya rantse da at-taura mun fahimci abin yau thumma kharaja yasir akhu marhab sannan sai yasir shi ma sunansa kenan dan uwan wancan sarkin marhab da aka kashe sai shi ma ya fito wa huwa ya kulu yana cewa man yubarizu ina wanda zai ja da ni fa baraza ilayhi zubairu sai az-zubair ibn al-awwam ya fito gare shi fa qalat safiyatu ummuhu sai mahaifiyarsa safiya safiyatu bintuwa safiyatu bintu huyayn ai ba azo kanta ba a cikin wannan yakin ne za a same ta safiyatu fa mahaifiyar zubair ibn al-awwam safiyatu bintu abdul muttalib gogon manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam mun gane yar Abdul Muttalib ce Abdul Muttalib ko shine mahaifin Abdullah to shine kuma mahaifin Safiya Abdullah mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kanwarsa ce Safiyatu to ita ta haifi Az-Zubair ibn al-Awwam wannan Zubairu dai da muke ji daga cikin sahabbai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa li kulli nabiyyin hawari wa inna hawariya Az-Zubair kowanne annabi yana da sahabbai waɗanda suke tare da shi ko yaushe to sahabi na kuwa shine Az-Zubair kun ga wannan shi ma nassi ne dangane da Az-Zubair ibn al-Awwam akan sahabtakarsa to da ne da Safiyatu gogon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta haife shi to sai Az-Zubair ya fito zai tari Yasir yayan ko dan uwan wancan Mirhab ko Marhab da aka riga aka kashe sai Safiyatu take cewa ya Rasulullah yuktalu ibni ina tsoron fa za a kashe dan nan nawa قال سي النبي صلى الله sallallahu alaihi wasallam ya ce mata bal ibnuki yaqtuluhu sai ce a danki shi zai kashe shi wannan ilimin daga ina yake shi ma daga Allah yake Allah ne ya ga masa sakamakon abin da zai auko tsakanin Az-Zubair da wannan Yasir din shine Zubair shine zai kashe Yasir kun ga wannan duka yana daga cikin abin da yake nuna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ke nuna masa abin da sauran mutane ba su sani ba faqatalahu az-zubair aka ja kuwa az-zubair ya kashe yasir wadara al-qital al-mirid yakin nan mai daci ya gudana haula hisni na'ib ake wayan wannan matsara ta na'ib utila fihi iddatu suratin min al-yahud a cikin wannan yakin aka ce da yawa daga cikin masu kudin yahudawa sura jam'i ne ana nufin nan masu kudi wace insanu sari akwai sari da fa'u akwai kuma sari wanda Allah ya yalwata masa to jam'in sa shine sura masu kudi masu hali to sai da aka kashe da yawa daga cikin waɗannan manya na yahudawa in harat li ajlihi muqawamatu al-yahud wanda sakamakon haka wato yunkuri da jajircewa shine muqawama jajircewa ta su yahudawa in harat ta ruguje saboda sun ga an kashe musu manya wa ajizu kuma suka gaza ko ajizu suka gaza an saddi hujumil muslimin basu iya kange harin da musulmi suke kawowa ba wa yu'khadhu min al masadir za iya dakowa daga masadir ana nufin littattafai jam'in masdar ne ma'ana littattafai da aka samu sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu iya samu anna hadha al qitala cewa wannan yaki dama ayyaman bawuni dai akai aka kare ba kwanaki da yawa akai domin wannan matsara daban-daban da suka yi in an gama da wannan sai a je gun wannan kuma sai su ki fitowa tunda ba fitowa suke ba akwai inda hisari akai musu ma'ana kewaye su akai ana jiran yunwa ta fito da su kamar da zamu zo mu ji har inda wani yake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan fa sun yi tattalin abincin shekara da shekaru yahudawa da bare da yaki a gunsu za su yi tattalin abincin shekara da shekaru yadda in ma an tsaya an ce za a tsare ba za su ana jiran su fito to ba za su fito ba sai dai idan za a tsare musu hanyar da ruwan sha zai zo musu to dole ko su fito su nemo ruwan sha to anan ne za a iya kama su zamu zo mu ji wannan don haka an yi kwanaki ana wannan yaki a laqa al-muslimuna fiha muqawamatan shadidatan musulmi sun hadu da jajircewa mai tsanani illa anna al-yahuda sai dai kuma su yahudawa ya'isu min muqawamatil muslimin, sun gaza wato sun yanke kauna daga wannan jajircewa ta musulmi, ba za su iya ba. Fatasallalu min hadha alhisn ila hisnin ila hisnin sa'b, suka fita daga wannan hisn din wato da wannan matsalar zuwa ga wata daban da ake kiranta as-sa'b. Waqtahama almuslimuna hisna na'im, shikenan suka bada dama musulmi suka auka cikin hisnu na'im, wannan matsala ta na'im, domin waɗannan yahudawa sun fita daga na'im din sun koma as-sa'b, wata matsalar daban. Ku gane wannan, kuma daga nan za a fita zuwa ita ma waccan din, to nan ne za mu tashi insha Allah a darasi na gaba, inda yace fatuhu hisnis sa'bi a ibn mu'az. Allah sa ana fahimtar yadda abin yake, Allah kuma ya sa mu dauki waɗannan darussa daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi, ilimi kuma mai amfani. Allah ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai. Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa a wannan ƙasa ta mu. Allah tsare mu daga aukuwar sharruka daban-daban da kulle-kulle. Allah madauki ya mana maganin su. Allah subhanahu wataala ya tsare mana addinin mu, ya tsare mana iyalan mu da kuma ayyukan mu. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wannan shi wannan shin wannan suna da mahaifiyar Aliyu ta sanya masa zai zama hujja a irin sunayen da iyaye mata suke sawa ƴaƴan su bayan sunan yanka? Eh, ba matsala bane, ai laƙabi da ma asali ba laifi bane a shar'ance. Za a samu mutum sunan yanka kuma a sa masa laƙabi, asalin sa ba laifi bane. Yawa kawai dai mu abinda ake yi shine akan manta ma da asalin sunan, ba a kiran mutum da shi yanzu. Sai a sama mutum suna, ko a sama yarinya suna kaza, sai a ce amma kuma za a iya rika kiranta kaza. Asali ya halatta a kyale wancan din ma na yankan, a sa mata wannan din da kuke so. Mun fahimci wannan? Yawwa, saboda yanzu wani tsarin gayu ne ya zo wa mutane haka a zamanance, gayu za ka kira shi ko makamancin wannan. Asali dai a shar'ance ba laifi, saboda a sama mutum suna da kuma laƙabi, amma baya nufin kuma ba za a kira shi da sunan ba. Ta yadda zaka ga yara da yawa ana kiransu da suna iya laƙabin aka sani, ko ba a san ma sunansa na asali ba, ko a samu sunan wani dattijo a gidan ko mahaifin baban wato kakan ko makamancin wannan ko kakarta, sai a sa mata sunan, to kuma daga amma kuma sai a sa mata wani laƙabi, har mutane ma su manta sunan nata na asali ya zama laƙabin ake kira. Wannan ba shine daidai ba. Daidai din shine a rika kiran wannan din, kuma ana kiran wancan din lokaci-lokaci. Allah samu fahimta. يسر الله امرنا وامركم بارك الله فيكم. لا متاش ان شاء الله فاتو حسن الصعب من مؤثر.